أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالغمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديا تاتبتا غا الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci Masjidu Al-Ansar a cikin karatun littafin mu na Manzuma fi Alamati Sihhatil Qalb na babban malami Sulaiman bin Sahman Allah ya jigan shi da rahama wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance zaman mu na bakwai a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 20 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 4 ga wata na 12 shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 44 inda zan mu tashi yau a baiti na 45 da yarda Allah subhanahu wa ta'ala يقول سليمان بن سحمان رحمة الله عليه وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال وتشهد قاطئا من غير شك بأن الله جل عن المثال ألا بالذات قهرا فوق على بالذات فوق العرش حقا بلا كيف ولا تعويل غالي أولو القدر والقهر اللذان هما لله من صفة الكمال بهذا جاءنا في كل نفس عن المعصوم من صحب وآلي وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي لثلث الليل ينزل حين يبقى بلا كيف على مر الريالي ينادي خلقه هل من منيب وهل من تائب في كل حالي وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال يقول سليمان بن سحمان رحمة الله عليه وأهل الشرك باينهم وفارق ولا تركن إلى أهل الضلال وتشهد قاطئا من غير شك بأن الله جل عن المثال على بالذات فوق العرش حقا
على بالذات فوق العرش حقا
بلا كيف ولا تعويل غالي
بلا كيف ولا تعويل غالي
أولو القدر والقهر اللذان
أولو القدر والقهر والقهر اللذان
هما لله من صفة الكمال بهذا جاءنا في كل نفس عن المعصوم من صحب وعالي وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي لسلس الليل ينزل حين يبقى بلا كيف على مر الليالي ينادي خلقه هل من منيب وهل من تائب في كل حالي وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال وهل من مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال زادكم الله من فضله وتوفيقه. Bayan mun tsaya a baiti na 44 a darasi wanda ya gabata, inda Malam rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ahbibu fil ilahi wa adi fihi, kaso dan Allah kuma hallo ka ki dan Allah. Malam ya gina zancen shi kamar yadda muka yi bayani akan nassoshi na shari'a, ayoyi da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam ya ce wa ahbib fil ilahi wa adifi, kaso dan Allah kuma hallo ka kidan Allah. A wani hadisi wanda bamu karanta ba a wancan majlisi, na Abi Umama yarda Allah ta tabbata a gare shi, wanda an samo daga manzon Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba lillahi, duk wanda ya so dan Allah, mutum ya so abu dan Allah, ya so dan uwan shi dan Allah, wa abgada lillahi, sannan duk wanda yake abu dan Allah, wa aqa lillahi, sannan duk wanda ya bada dan Allah, wa mana alillahi, sannan duk wanda ya hana dan Allah, faqad istakmala al-iman. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam hakika ya ce wannan mutumin ya cika imanin shi. Hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito, Imam Al-Albani ya ingantar da shi, yana cikin Sahihul Jami'. Wanda ya so dan Allah kuma ya ki dan Allah, ya bada dan Allah, ya hana dan Allah, to hakika ya cika imanin shi, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai malam yanzu a baiti na 45 sai yake cewa wa ahla shirki bayinuhum wa farik wa la tarkan ila ahli dalali. Wa ahla shirki bayinuhum, malam sai ka maf'ulin bihi muqaddam, sai kaga ma'abuta shirka bayinuhum, ka saba musu, wa farik kai karbu ma da su, wa la tarkan ila ahli dalali, kadda ka karkata zuwa ga ma'abuta bata. Abinda malam yake nihi, yana mana kashedi ne mu kiyayi ma'abuta shirka, dan saboda ha abokin mai kanwa bai ya rasa bilbili. Duk wanda ka san mutum mushriki ne, ka shaha mai lahiya, ba abin zama bane ba da mushriki, ka nesanta da mushriki. Wannan hatta a yau ya sha ka san kana da gidaje na haya, kana bada haya, ka san wannan mutumin in ka bada shirka ake zauwa, kawai mutane suna wajen shi ne, ana bokanci, haramun ne ka bashi gidan wannan. Ka san sare saba ma Allah ne ake a haukata wannan, amma wannan kurciya azo a rubuta wannan a allan karhe to bai kamata ba ka bada wannan gidan wannan mushrikin ya zamana wa ahla shirki bayinuhum wa farik kenan ihzar ahla shirki wa bayinuhum wa janibuhum kane santa da su in jimala wa kun mubgidan lahum ka kasance ɗan aboka mai musu gaba ne ka kasance mutane ne wanda ka rika abukanan adawa kadda ka kwadaitu wajen zama da su a ka kwadaitu wajen kwadaituwa da zama da mutanen kirki mutanen alkhairi mutanen falala daukakakkun mutane wannan malam yana mana nasiha ne akan mu gushi zama da mutane wanda suke saba ma Allah subhanahu wa ta'ala mu ringa zama da mutane na kirki kamar yanda yake a wancan yake cewa wa ahlal ilmi jalisuhum wasail wala yazhab zamanuka fi gitfali Allah madaukakin sarki ya kawo aya wadda take nunawa akan cewa mutum ya kiyayi zama da irin wa'annan mutanen kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul nisa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadithin ghayr innakum idhan misluhum inna llaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a hatta da in ka zamana da mutane ma suna ta abinda bai dace ba Allah ta aikar da ka zamana da su ka bar su in baka iya hana su dan saboda wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa marra aminkum munkara duk wanda ya ga wani abun na munkari wanda bai da kyau fal yughayyiruhu bi yadihi to ya hana wannan abun da hannun shi sai annabi yace sallallahu alaihi wasallam fa in lam yastati idan baka iya hana wannan abun da hannunka fa bi lisanihi to da harshenka ma ka hana fa in lam yastati idan baka iya hanawa da harshenka in kai magana akwai matsala fa bi kalbihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cito da zuciyarka kenan ka bar wajen ma wa zalika ad'aful iman wannan kuma shine mafi raunin imani kenan Allah madaukakin sarki ke cewa idan kuka ji ana kafirce ma ayoyin Allah ana izgili da ayoyin Allah to kar ku zamana da wannan mutanen har sai in sun fasa wannan zancen in kuma kuka zamana to kun zama kwatankwacin su iza jaraita fil khalqi dani'an fa anta wa man tujarihi sawa'u iza jaraita fil khalqi dani'an idan kai makwabtaka da mutumin banza ce fa anta wa man tujarihi sawa'u kai da wanda kake makwabtakan diddi ne ana nihin akan irin wannan abun ne mutum ka san sare ga yanan zancen da yake kuma hallo ka zamna kenan kaman ka ma ta yashi kenan ka tashi ka bar mai wannan wajen har sai in ya komo wani zance sannan sai ka zo ka zamna da shi yana a wannan ayi akwai dilala wadiha akan nahyi an mujalasati ahli al-batil musulunci ya hana ka zauna da mutane na banza dan saboda al-mujalasa bil mujalasa ana goga abu in an zamna da mai abun ne kenan Sufyanu Sauri yake cewa man ja man sahaba aw man jalasa sahibu bid'a lam yaslim min ihda salasa duk wanda ya zamana dan bid'a wanda bai san sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam yake fada da ita yace sai ya koyi abu guda uku cikin daya daga cikin uku nan sai ka same shi da daya imma an yakuna fitratun li ghairihi ya zamanto fitina ne ga wani shi wa imma an yaqa'u fi qalbihi shay'un ko kuma a zuciyar shi wani shakka ta shiga a sanya mai wata shakka wa imma an yaqula wallahi ma ubali ko kuma yace a wallahi ba ruwana wa inni wasiqun bi nafsi ni na yarda da kaina faman amana Allahu ala dinihi tarafata salbahu iya yanan cikin uku ne ko agoga ma ko kuma ka zama fitina ga waninka ko kuma ka ce a ba ruwanka yanan wannan kaman jan kunne ne malam ke mana akan cewa duk mutane da suke saban Allah subhanahu wa ta'ala mu rabu da su mu ringa zama da mutanen da zasu ringa ƙara mu domin mu samu amfani na duniya kuma hallo da na lahira sai malam yake cewa a baiti na 46 wa tashhadu qati'an min ghairi shakkin bi anna allaha jalla 'anil misali wa tashhadu qati'an ka shaida qati'an fi jumlati ma tudinu bi ma tudinu allah bi ka shaida a cikin abun da kake addini na Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka kudurce bi anna allaha jalla 'anil misali cewa Allah madaukakin sarki ya daukaka daga akan cewa ka masalta shi abinda Allah bai masalta ba kai ka zo ka masalta ko kuma ka kawo mai kama da shi hal ta'lamu lahu samiya wai shin akwai wanda yake kamanceceniya da Allah ne wai shin akwai wanda zai iya abinda Allah ya iya ne kenan shine inda Allah madaukakin sarki yake cewa fala tadribu lillahi al-amsal kadda kurin buga ga Allah misali kadda kurin ga Allah yana da hannu kaza ne Allah yana da ido kaza ne Allah yana da kaza kaza ne matuƙa ba ka gani a alqur'ani ba matuƙa ba ka gani ba a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai shiru da bakinka kawai ka rike laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wanda yake kamanceceniya da Allah kawai yana ji kuma hallo yana gani kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan shine yake cewa min ghairi shakkin ay min ghairi taraddud kakkai taraddudin komi Allah subhanahu wa ta'ala ya daukaka ya tsarkaka daga masaltawa sai malam sai fara bada sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa ala bizati fawqal arshi haqqan bila kayfin wala ta'wili gali ulul qadri wal qahri lazani kuma lillahi min sifatil kamali bihaza ja'a na fi kulli nafsin anil ma'sum min sahabin wa ali wannan baitin guda uku dukkan su suna cika baitin da ya huce ne akan cewa kadda ka masalta Allah subhanahu wa ta'ala matuƙa ba Allah ya masalta kanshi ba ko kuma abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana yanzu sai ya fara gaya mana abubuwan da nasi suka zo sai malam ya ce ala bizati fawqal arshi haqqan ala bizati ya daukaka da zatin shi fawqal arshi a saman al arshi haqqan wannan gaskiya ne bila kaifin ba tare da kace ba yaya wala ta'wilin gali ba tare kuma hallo kai ta'wili ba ala ya daukaka kalma fi'ili ne madi yace ala bizati ala ya'lu uluwan ala ya'lu uluwan kenan ana cewa ala a ka'idar larabci idza irtafa'a idan abu ya daukaka yayi sama da kai sai a ce ala yana daga cikin hurufin jar ma a ce ala fa huwa alim wa aliyun dan shi yasa kake ga siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala zatiya ta Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sunaye ma na Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka zo a alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-aliyu al-a'la al-muta'ali kaga daga ala ne duka al-aliyu al-a'la al-muta'ali al-aliyu ya zo a cikin suratul baqara cikin ayatul kursiy karshe wa huwa al-aliyul azim al-a'la ya zo a cikin suratul a'la har sura ma min suna adda kai sabbih isma rabbikal a'la al-muta'ali shi ma ya zo a cikin al-qur'ani mai girma a cikin suratul ra'd alimul ghaibi wash shahadatul kabirul muta'al idan kaga siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sunaye ne daga cikin asma'illahul husna asma'illahul husna al-aliyu al-a'la al-muta'ali kenan shine malam yace ala bizati ya daukaka fawqal arshi asama al arshi haqqan wannan gaskiya ne dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne hada haka ga karan kanshi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi aya ba su dai ba su bi ba arrahmanu ala al arshi stawa mai rahama Allah ya daidaita a saman al arshi ko a cikin surati al-a'raf inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce summastawa 'ala al-'arsh summastawa 'ala al-'arsh ko a cikin suratu al-mulk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'amintum man fis sama'i an yahsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur a'amintum am amintum man fis sama'i an yursila 'alaykum hasiba fastata'lamuna kayfa nazir kaga aya biyu a jere wanda suke tabbaci akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama aqida ce ta bid'a aqida ce ta kuskure kace Allah subhanahu wa ta'ala yana ko'ina kace zatin shi yana ko'ina ka ƙaryata aya ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ilimin Allah yana ko'ina da kudurar shi tana ko'ina amma zatin shi Allah subhanahu wata'ala da kanshi yace yana sama to kakkai tawili shine mala yake zance ana a amintum man fis sama'i an yahsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur shin kun amince cewa wanda yake sama a amintum man fis sama'i wa kenan Allah shin kun amince cewa wanda yake sama ba zai iya shafe ƙasa ba da ku wanda kuke cikin ƙasan fa idha hiya tamur sai kaga ƙasa tana mai girgiza ko inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a aya ta gaba am amintum man bis sama'i shin ko kun amince shi wanda yake sama an yursila alaikum hasiba ya aik ba zai sabko muku ba iska mai guguwa ba fa sata'lamuna kayfa nazir to daga nan za ku san karshen yaya gargadi yake kenan waye isa yi wannan abun sai Allah subhanahu wa ta'ala dan kaga wannan duka hujjoji ne a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke nunawa zatin Allah subhanahu wa ta'ala yana sama dan shi yasa aqida ta salaful umma ita ce anna Allah ta'ala mustawin ala arshi Allah madaukakin sarki ya daidaita a saman al-arshi shi kuma al-arshin ubangiji fawqa sama'ihi al-arshin ubangiji yana saman saman shi fallahu ta'ala fawqa kulli shay Allah madaukakin sarki yana saman komi wa hadha ma ajma alaihi salaful umma wannan kuma shine wanda magabata tun daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da ahlul qurunul mufaddala suka tahi a saman shi daga cikin hadisai mun karanta aya wanda suke nunawa arrahmanu alal arshi stawa wanda suke nunawa Allah madaukakin sarki yana sama hadisi na cikin sahihu muslim hadisi na muawiya bin al-hakam cikin kissan wannan ta jariya ta baiwar shi kissa ce wadda muawiya bin al-hakam yake da tausayi yayi abu kuma abu yake damun shi ita boy nashi ko bai wata shi ta kasance tana mai kiwo to sai kura suka tazo ta cinye zai biye zo ko a ce kelkeci yazo ya cinye daya to har ya hasala ya mare ta to abin ke damun shi kawai yake ga kaman bai kyauta mata ba kaga husnul mu'amala kenan dan aiki yake ga bai kyauta mata ba sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa afala a'tiquha shin bana yantar da ita ba ya ma'aikin Allah abin yana damun shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mi itini biha zo min da ita sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya zo mai da ita sai annabi rahama yake ce mata aina Allah a ina Allah yake kanat sai ta ce fis sama'i yana sama qala sai annab sallallahu alaihi wasallama yake ce mata mana ana to ni wane ne qalat sai take cewa anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai ma aikin Allah ne tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi qala sai annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tika ha fa innaha mu'mina an tarra ita dubi ita mu'mina ce kaga kenan wannan hadisi yana nunawa kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana ina yana sama kenan tayi imani Allah yana sama kuma tayi imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne in kaga wannan hujja ce a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tayi haka kuma yace mu'mina ce imanin ta ya cika to bi duk wannan hadisan kakkai tawili kazo kai ta akwai wani su firak addalla wa mudilla suna badda mutane suna cewa Allah yana ko ina a ilimin shi da yana ko ina amma zati na Allah subhanahu wa ta'ala yana sama kuma kakka tambaya yaya yake a ahirin an gaya ma kuma kakka kai tawili akan haka wani hadisi na daban abi sa'idul khudri wanda yana hadisin abi sa'idul khudri wanda yazo cikin sahihul buhari yazo cikin sahihul muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afala ta'mununani wa ana aminu man fis sama'i yatini habaru sama'i sabahan wa masa'an shin wai bukun yi imani da ni ba bukun aminta da ni ba alhali ni amini ne na wanda yake sama wa kenan Allah malamai suke cewa abu ne hokai fitri ko yaro karami wanda bai je makaranta ba an kace ina Allah yake sai ya nuna ma sama abu ne wanda fitri ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam bukun aminta da ni ba alhali ni amini ne na wanda yake sama labarin sama yana zo mini sahi da madaici ana mini wahayi kenan daga ina daga sama sannan kadiba duk ayoyin nan da suke cewa inna anzalnahu daga ina daga sama inna anzalnahu fi lailatul qadr wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal duka daga ina ne ake nuzuli daga sama kenan duka wannan hujjoji ne akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama haka hadisin nan mai tsaho na mi'raj da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tai sama da shi aka farlanta mana salloli guda biyar ko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yakhafuna rabbahum min fawqihim yakhafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron ubangiji daga samus inan duka wannan ayoyi ne da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nunawa ala bizati fawqal arshi haqqan sai malai yace bila kaifin wala ta'wili gali bila kaifin ihzar min hazain al'amarin wala ta'wil ta kiyaye kanka da cewa yaya ya daidaita ko kuma kai ta'wilin abin nan ka kiyaye wa'innan abubuwan guda biyu kawai kai dai abinda ake so gare ka tauhidin kai cika asbit lillahi uluwahu alal arshi ka tabbatar ma da Allah daukakan shi a saman al'arshi ba tare da kakaye daidaita ba fa nu'minu bi anna Allah astawa wala na'lamu kayfa astawa mu imani da Allah yaya ya daidaita kuma ba mu san ba yaya ya daidaita anan ne athar yake zawa al-mashhur na Imam Malik Imam Malik lokacin da wani namiji yake tambaye shi yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa to kaifa istawa kaifa stawa yaya ya daidaita haka ya tambaye Imam Malik wani namiji ce an ce Allah ya daidaita a saman arshi ya zo tambaya yaya to Allah ya daidaita qala Imam Malik rahimahullahu ta'ala sai Imam Malik Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa al-istiwa'u ma'lum shi dai daidaita wannan mun sani Allah ne ya faɗa da kanshi yake cewa ar-rahmanu 'alal arshi istawa a cikin al-Qur'ani wal kayf majhul amma yaya ya daidaita wannan ba mu sani ba wal imanu bihi wajibun kuma imani akan wannan dole ne mu yi wajibi wajibi ne was su'alu anhu bid'a sannan tambaya akan yaya ya daidaita ma bid'a ne kawo wani abu ne a cikin addini kenan shine malai yace bila kaifa kenan bi ma'ana bila kaifa na'lamuhu au bila takyifin ba tare da yaya ne ba a ba mu sani ba kenan mu kiyayi wannan sai mala yace wala ta'wili gali abinda ake ni da ta'wili gali mutanen da suke cewa istawa ai istawalla akwai in ta'wili yace istawa ai ana ne istawalla to duka wannan babu hadisi ko daya babu aya ko daya wagaira zalika irin wannan ta'wilat wanda ake ma anzalallahu biha min sultan sannan sai malam ya ci gaba a baitin ya gaya mana ulu imma kashi uku ne sai yake cewa ulul qadri wal qahari lazani kuma lillahi min sifatil kamali ga ulul qadar ga ulul qahar can kuma hallo ya ce ala bizzat kenan ga ulul zat kenan al ulu daukaka ta Allah subhanahu wa ta'ala malaman tauhidi suna kasa ta gida uku na harko ulul zat shine ar-rahmanu ala al-arshi sawa zatin shi yana sama al-arshi na biyu ulul qadar daukaka ta kudura shi ko menene huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala azimun Allah subhanahu wa ta'ala mai girma ne falaysa fawqahu azim a saman shi babu wani daukakakke wala yushbihu azim kuma hallo babu wani daukakakke babu wani mai girma da yake kama da shi kenan shi Allah subhanahu wa ta'ala azimun ne babu wani azimun saman shi kuma babu wani azimun wanda yake kama da shi wa annahu subhanahu wa ta'ala kuma lalle shi Allah madaukakin sarki huwal ladzi lahu al-khalqu wal amr shine yake da halitta shine yake da al'amari shi kadai ke sannan sai na uku ulul qahar ulul qahar daukaka ta galaba wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine daukakakke mai galaba a saman bayin shi a cikin suratul an'am idan an ce al-qahar ana nihin al-galaba wa huwa al-galibu wa huwa al-ali kenan asalul qahar kalimatul qahar tadillu ala galbati galabatin wa uluwin kenan asali na al-qahar abu ne wanda yake nuna galaba da kuma hallo ulu ta tsaye da hun ko generator na'am kenan shi asali na kalma in an ce al-qahar asalin ta yana nihin akan galba wa ulu kenan shine wa huwa al-galibu kenan fawqa ibadi kenan ulu al-qahar kenan ana nihin anna Allah subhanahu wa ta'ala qahirun mai iko ne mai galaba ne mai daukakakke ne ala jami'i mahlukatihi akan dukkan bayin shi dukkan halittun shi bi sultanihi dan shi yasa malamai na ahlus sunna wal jamaa suke cewa la yaqau fi mulkihi illa ma yurid la yaqau fi mulkihi illa ma yurid wani abu bayya abkuwa a cikin mulkin shi sai abin da yake so fa ma lam yuriduhu Allah lam yaqa abinda Allah bai so shi ba bai abkuwa wani ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa kenan he kimala yace wannan wai kuma hallo ba aka bane ba yace bi haza ja'ana fi kulli nafsin anil ma'sumi min sahabin wa ali da wannan abun ne ya zo mana akan dukkan nassi a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anil ma'sum daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nakalaha as-sahaba min sahabin wa ali nakalaha as-sahaba wa ahli baitin nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi sai mala ya ci gaba da cewa a baiti na 50 wa yanzilu rabbuna fi kulli laylin ila adnas samawati al-awali li sulsil layli yanzilu hina yabqa bila kayfin ala marril layali yunadi khalqahu hal min munibin wa hal min ta'ibin fi kulli hali وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال وهل من مستغفر وهل مستغفر مما جناه min al'amali aw su'il maqali. Wannan baitin duka tun daga baiti na 50 har zuwa baiti na 54 suna fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Buhari da Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal layla. Ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala yana safkowa kowane dare, kaga yana safkowa, kaga dalili kenan na kari akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama. Ila sama'i dunya, zuwa ga sama ta duniya. Hina yabqa sulsul layl al-akhir, lokacin da ɗaya daga cikin ukun dare yayi saura, yaqulu sai yace Ubangiji ta'ala, man yad'uni, waye yake kira na, waye yake roƙo na, fa astajiba lahu, in amsa mai addu'ar shi. Wa man yas'alni fa utiyahu, wane ne yake tambaya ta in bashi. Wa man yastaghfiruni, wa man yastaghfirni fa aghfir lahu, wane ne yake nema na gafara in gafarta mishi. A cikin wayannan abiyatin malam sai ya nazzama da baiti guda biyar wanda suke fassara wannan hadisin. Shi kuma wannan hadisin wanda Buhari da Muslim ya rawaito, hadisi ne mutawatir. In an ce hadisi ne mutawatir, wanda hadisi ne ba mutum ɗaya ya rawaito shi ba, wanda suka rawaito wannan hadisin ma bussa lissahuwa suna da yawa, yahi mutum uku kenan. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ma'anar ta wannan hadisin fi nahwu 30 hadisin, ce kwatam kwacin hadisi 30 suka zo akan cewa wannan hadisin ga yana ma'anar wannan hadisin, kwatam kwacin hadisi 30. To duk irin wa'innan hujjojin da ayoyin nan kai ka ringa tawili, ka ringa a'a wai Allah bai sama, kaga aqida ce wa gurbatatta aqida. Mutum ya kamata ya kula da irin wannan aqida, dan saboda mutum ya rike tauhidi. Shi ana so mutum ya rike tauhidi, ka mutu kana da tauhidi. Duk wanda ya rike da tauhidi yake da tauhidi ingantacce, to ya tsira, Allah ya sanya mu daga cikin masu tauhidi. Kenan shine malam yake cewa wa yanzilu rabbuna fi kulli layl, Ubangiji ta'ala yana saukowa a kowane dare, ila adnas samawatil awali, zuwa ga ƙarshen sama. Kenan wai sama'ud dunya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kenan. Kenan shine adnas samawati, dan saboda sama'ud dunya ita ce adnas samawati, kamar yanda mai gaskiya abin gaskantawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, allazi la yantiqu anil hawa salawatullahi wa salamuhu alayhi, he mala yace lisulsul layli yanzilu hina yabqa, zuwa ga ɗaya daga cikin ukun na dare da ya saura Ubangiji ta'ala yake saukowa. Malamai suka ce in mutum yana so ya samu wannan garaba sai to zai auna awon dare guda nawa ne, sai yayi divize farturwa ya raba guda uku. Shi kuma dare yana shiga ne daga fadawar rana sallan magariba, daga fadawar rana misali a ce dare yana fadawa 19 a wannan lokacin ne yanzu a December, a yanzu a ce dare yana 19 kenan, kana da December, kana da winter, ventiner, vendezer, mini inner, desert, troiser, quarter, cinquer a asuba, kenan kana da awa guda goma, kenan he kai divise par trois, kenan he ka samu uku da wani abu, he ka samu uku da wani abu, kenan he kare gida biyar hudu uku, kenan tun daga wajen karfe uku a nan lokaci ya shiga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukowa kowane dare, lokaci ne na amsa addu'a. Kenan he malam yake cewa bila kaifin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana Allah madaukakin sarki yana saukowa zuwa ga sama ta duniya a sulusun dare bila kaifin, to kadda ka ce yaya yake saukowa, ba a sa ka ba. Ala marrir layali, kuma hallo kadda ka ce so ɗaya ne yake saukowa, a kowane dare ne. Marrir layali ai anna nuzul laysa hadha muftasan bi laylatin wahidatin, abu ne ba keɓatacce ba da dare guda ɗaya, bal kulli layla, bari kowane dare, kamar yadda ya zo a cikin hadisin ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا Ubangiji madaukakin sarki yana sabkawa zuwa ga sama ta duniya kowani dare zuwa ga sama ta duniya bila kaifin ba tare da kace yaya yake sabkawa ba kawai kai imani da haka yunadi khalqahu sai ubangiji yayi kira zuwa ga bayin shi lokacin da ya sabko hal min munibin akwai mai komawa ne zuwa ga Allah wa hal min ta'ibin fi kulli hali kaga tausayi annallaha rahimun bi ibadihi wa hal min ta'ibin fi kulli hali wai shin akwai mai tuba ne a kowani yanayi kowani irin zini akwai mai tuba kaga in ka saba ma Allah subhanahu wata'ala ga lokacin amsar tuba nan a wannan hadisi ingantacce kowace irin kowani irin lahi kuliya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala tikace musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ku bayuna wanda kuka yi banna kuka yi zunubai kuka yi abin da bai dace ba kuka kwari kanku la taqnatu min rahmatillah kadda ku yanke kauna daga rahama Allah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai duka innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma hallo Allah mai jin kai ne shine sai ki cewa hal min ta'ibin fi kulli halin yake cewa wa hal min sa'ilin yad'u bi qalbin fayu'ta su'luhu inda su'ali wai akwai mai tambaya ne wanda yake tambaya da zuciya guda fayu'ta su'luhu sai a bashi abin da ya tambaya inda su'ali lokacin da ya tambaya a cikin wannan akwai dilala akan cewa wannan lokaci ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake amsa addu'a amma ga wa ake amsa addu'a shi ga mutum mai zuciya guda ba mai zuciya ga falalla ba kamar mai kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala kawai kana addu'a ka san an amsa maka annabin rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'ullaha ku roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba kuna masu yaqinin za a amsa muku wannan addu'a za a baku amsa kada ka ringa an ya an amsa mini to ka yadda ko kuma an yana samu ko kuma in kana roƙon Allah he ka ringa rigewa kan ga to Allah ko ma waye ka bani to ba san haka ne misali ga wanda yake bak misali a ce ga mutum mai bak kana roƙon Allah kana Allah bani premier group kuma hallo he ka komo ka ringa Allah ko second group ne ka bani ba san haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku zai addu'a ya girmama kudin shi fa innahu la yata'azam min Allah shay idza da'a ahadukum falyu'zamu ragaba idan ɗayan ku zai addu'a ya koyta ya girmama kudin shi dan saboda babu abin da ya gagari Allah subhanahu wata'ala kenan tauhidin ka ya cika ka roki Allah subhanahu wata'ala duk abin da kake so wa'lamu anna Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani lalle Allah la yastajibu du'an bayya amsa addu'a min qalbin gafil daga zuciya wadda take daga fala take da rafkana kenan ana son in mutum zai addu'a bi huduril qalb kana addu'a kuma hallo zuciyarka tana nan inda kake addu'a farantana irin wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake sabkarwa zuwa ga sama ta duniya ya ringa ina mai neman tuba in ya heme ina mai tambaya in bashi wa hal mustaghfirun mimma janahu min al-a'mal aw su'il maqal akwai mai neman gafara na daga abin da yayi marasa kyawu na daga ayyuka ko kuma su'il maqal ko kuma na daga abubuwa wanda ya fada wanda ba su da kyawu kenan akwai mai neman dama ga wannan lokacin ya nemi gafara in gafarta mai malumai suka ce a wannan hadisin malumman salaf da hadisi suka ce wannan lokaci ne na istighfari a wannan hadisin karkashin ayoyi ma wanda suka zo Allah ya yabo yake ga masu istighfari a wannan lokacin. Kai mutum ya tashi a wannan lokacin ya yi ta istighfari kade ma ko bai biya ko bai tambaye bukatun shi ba Allah sai ya biya mai bukatun shi. Istighfari kade a wannan lokacin mutum ya ringa astaghfirullah astaghfirullah rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ko bai hudu bukatun shi ba Allah sai ya biya mai bukatun shi. Yabo Allah subhanahu wa ta'ala yake ga masu istighfari a wannan lokacin wa bil ashari hum yastaghfirun a cikin suratul zariyat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa bil ashari hum yastaghfirun ko kuma a cikin suratul ali imran inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mustaghfirina bil ashar. Kenan lokaci ne mai girma na istighfari. Mutum in ya tashi a wannan lokacin ya ringa istighfari tun kafin a yi kiran sallar asuba shi ma wannan lokacin ne ko baka tashi ba kai kokari ko wannan minti biyar din ne da ka tashi na sallar asuba kai ta istighfari ko kafin ka je masallaci kafin a yi kiran sallah na karshe kai ka shiga cikin wa'annan mutanen wa bil ashari hum yastaghfirun Allah san ya mu daga cikin su. Kenan wa'annan lamurrukan guda uku sune Allah subhanahu wa ta'ala ya hada wannan hadisin. Hal min ta'ib akwai mai tuba, hal min sa'il akwai mai tambaya, hal min mustaghfir akwai mai neman gafara. Shine mai ha'iya shi ma ya hada a cikin manzumar shi yake cewa ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatukhraju abwab as-sama'i wa tuftahu yaqulu ala mustaghfiran yalqa ghafiran wa mustamni'u khairan wa rizqan fayumnahu. Zuwa ga sama ta duniya ne Allah subhanahu wa ta'ala yake shinfida falalar shi sai ya ce ina mai neman gafara in gafarta min, ina mai neman tuba in yahe mushi, ina mai addu'a mai neman biyan bukata in biya mai wannan bukatun nashi. Dan kaga ga koha nan a bude in kana neman biyan bukata ba sai ka je ba kana bada kudi a ringa ma addu'a kai addu'a karan kanka ba laifi bane ka nema wani ya ma addu'a. Ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga mutum take kyautata mai zato kake gani ho alamun ho ya hika imani ya hika cika salloli na farilla ya hika yawan yin azumi ya hika yawan ambaton Allah ya kace da Allah a taya mu da addu'a. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wannan kuma hallo bai korewa ana so kai naci kai karan kanka yawaita istighfari yawaita roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ka ringa istighnamul quras irin nan lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala yake shinfida falalar shi ba daren ba kade ma. Akwai in an yi kiran sallah kafin a tare ikama hadisi ne gaddace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a mai da addu'a lokacin da aka yi kiran sallah. In an yi lokaci in an yi kiran sallah kana da bukata i kokari ka daga hannunka ka gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala kafin a tare ikama lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa addu'a. Kana saman balaguro ne i kokari ka roki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya biya ma bukatunka. Kana cikin sujada ne lokaci ne wanda ka yi kusa da ubangijinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi mafi kusanta bawa ga ubangijin shi wa huwa sajidun a lokacin da bawa yake sujada fa aksiru du'a ku yawaita addu'a. Na lokacin da kake sujada kai ta gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala bukatun. Kana cikin sallah ne bayan ka'i da tahiyya ka'i da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya ka'i da neman tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga abubuwa guda hudu kai ta gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala bukatunka kafin a yi sallama. Wannan shi ma lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake amsa ma bayin shi addu'a. Ina ake so mutum ya yi istighnamul quras in kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya biya ma bukatunka to sai mutum in yana kula da irin wa'annan lokacin wanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka faɗa domin ya ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin ita addu'a batta faduwa banza. Darasi na gaba wanda zan mu ɗauka a cikin wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yawaita istighfari a wannan lokacin kuma hallo da dukkan lokuta ma gabaki daya domin duk wanda ya yawaita istighfari a rayuwar shi to Allah subhanahu wataala zai tunkuɗe mai balaki, zai tunkuɗe mai hau. Idan kana so Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe ma hau da balaki, ka yawaita istighfari. Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wataala yake bashi labari a cikin Alkur'ani akan cewa Allah subhanahu wataala baya azabtar da al'ummar shi ba, matuƙa yana cikin su. Yace kuma Allah subhanahu wataala baya azabtar da al'ummar shi ba, matuƙa suna yin istighfari, suna tuba zuwa ga Allah. To kaga yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai cikin mu yanzu, miye mana saura istighfari? Kenan takan yi wata musiba tana so ta same ka, dalilin istighfarin da kake yi Allah subhanahu wataala sai ya tunkuɗe ma ita. Sannan istighfarin wannan yajlibul khair, yana jayo ma mutum alkhairai. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi wa qara. Idan mutum ya zamanto mai istighfari ne, mai yawan cewa astaghfirullah ne, mai yawan cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mai yawan cewa rabbi ghfirli, mai yawan cewa rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, mai yawan sayyidul istighfar ne, allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana dhunubanmu. Kada kamata mu tsaya abinda muka yi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Allah madaukakin sarki ya ba mu ilimi mai amfani, ya ba mu aiki amshashe, ya ba mu arziki tsarkakekke. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga marganyanmu, marasa lahiyarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lahiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai, ya kaskanta kafirci da kafirai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aminna fi baladina haza wa sair bilad almuslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Subhanaka allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.